mai alfarma sarkin musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar na uku ya buƙaci 'yan Najeriya da su ci gaba da gudanar da addu'o'i domin samun shugabanni na gari masu tausayin al'umma a babban zaben Najeriya da za a gudanar a cikin wannan wata. Sultan Sa'adu Abubakar, wanda yake jawabi a wajen taron naɗin sarauta tare da miƙa sandar mulki ga sabon sarkin Sudan na Kwantagora a jihar Niger, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata. Sultan Sa'adu Abubakar ya ce suna gudanar da addu'o'i na musamman domin fatar ganin an gudanar da wannan zaɓe cikin lumana.
Mashugabanninmu na siyasa, lokacin siyasa ne, muna muku addu'a, Allah ya sa a yi zaɓe lafiya, a gama lafiya, mai roƙon Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai wanda su taimaka ma al'umma, domin mu al'umma suka dame mu. Wannan shugabanni suke tausayin al'umma, taimaka ma al'umma a samu lafiya, a samu zaman lafiya.
Sabon sarkin Sudan na Kwantagora, Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu, wanda shi ne na bakwai a jerin sarakunan wannan masarauta ta Kwantagora, wadda ta samo asali daga daular Usman Danfodio, ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da adalci akan sarautar da Allah ya bashi. A saboda haka ma ya buƙaci ilahirin hakimai da dagattai har ma da masu unguwanni na masarautar da su kasance masu sanya idanu, musamman a wannan lokaci da ake fama da matsalar miyagun mutane.
Muna umurtan dukkan hakimai da dagatai masu unguwanni da su zama wakilanmu bisa amana, su jajirce wurin tabbatar da rashin wasa a harkar ilimi, addini da na zamani, su ƙarasa idanu akan harkokin tsaro na kowane yanki, wajen kulawa da duk wata baƙuwar fuska da kai rahotanni duk wani shige da fice wanda ba su yarda da ita ba, don ɗaukar matakin da ya dace.
Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello da ya miƙa wannan sanda ga sabon sarkin ya buƙaci ilahirin sarakunan gargajiya na tarayyar Najeriya da su tabbatar sun bayar da gudunmuwa da za ta taimaka wajen tabbatar da an gudanar da babban zaben cikin lumana.
At this juncture, I take this opportunity to restate the fact that we expect the traditional leaders in Nigeria to ensure that our people conduct themselves peacefully in the forthcoming general elections.
Yace a daidai wannan gaba, zan yi amfani da wannan dama domin miƙa buƙatar ganin sarakunan gargajiya sun ba da gudunmuwa domin ganin an yi zaɓen da ke tafe cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka, daga Mina a Najeriya.